sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani tarihin hukumar alhazan Najeriya ta kasa wato NACON da kuma bayanin ayyukan hukumar mai tambaya Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa Assalamu alaikum VOA Hausa bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna cikin koshin lafiya ina neman ƙarin bayani game da kasar da tafi yawan musulmi a Turai mai tambaya malam ango malamin makaranta ya wuri to bari mu fara da ansar tambaya kan hukumar alhazan Najeriya idan mai tambayar Alhaji mai nasara nasara funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar alhazan Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara wadda ta ce
an kafa hukumar alhazai ta kasa wato 2006 ita aikin hukumar alhazai ta kasa shine ta gudanar da aikin haji a Najeriya ta sa ido akan yanda ake gudanar da aikin haji da umra daga kasar Najeriya zuwa Saudi Arabia ta kare haƙƙin alhazai ta sa ido akan irin alal misali gidajen da ake kama wa alhazai harkan abincin alhazai tafiya da shirye-shirye dai duk wani shirye-shirye na aikin haji yana karkashin hukumar alhazai ta kasa ne idan jihohi suka yi suka zabi gida hurumin hukumar alhazai ne ta je ta duba ta gani wannan gidan yayi ko bai yi ba kuma ta yi ciniki akan kuɗin to ita da kaman uwa mai bada mama ne da sauran hukumomin jihohi masu kula da alhazai kuma ita yana daga cikin hurumin hukumar alhazai ta kasa ta hukunta duk wani mai laifi ko alhaji ne ko ma'aikatan alhazan ne da dai sauransu ita take shirya jiragen sama da za su kwashi jama'a kuma ta baiwa kowane jiha ga jirgin da za ta kwashe ki amma zancen ita kuma take zuwa ta je ta jiyo yaya aikin hajjin bana zai kasance domin su hukumar Saudi Arabia ba ta san kowa ba face hukumar alhazai ta kasa so da hukumar alhazai ta kasa suke tattaunawa su gaya musu cewa ga ka'idojin hajjin shekarar nan in akwai sauyi in akwai abin da suke so to suna shaida wa hukumar alhazai ta kasa ne su kuma hukumar alhazai ta kasa sai a yada wa a sanar da jihohi su jihohi kuma sanar da alhazai
haka to Hajiya wannan tsare-tsare na hukumar jindanin alhazai ce ta kasa kafin a kai ga waɗannan tsare-tsaren su kuma hukumomin jindanin alhazai na jihohi fa wani irin katabu suke yi dangane da wannan al'amari na gudanar da aikace-aikace na aikin haji
to kafin a samu wannan tsari babu wani takamaimen tsari da za a ce gashi nan duk jihohin nan suna karkashin sa face akwai department kwara daya a ministry wata wani lokaci a ministry of foreign affairs wadda yau in aka sa a ce wannan shi aka sa amirul hajj wani shekaran sai kaga wani ne to ba a samu waɗanda suke da irin wannan experience a ce sun yi experience shekara hudu suna gudanar da aikin haji saboda haka sun san abin da za a kauce mawa sun san akwai matsala akai abu haka yau akwai za a cimma nasara idan aka yi aiki kaza a gobe to a da ba wannan a da kawai idan lokacin aikin haji ya kusa sai a ce to shikenan an nada wance ita ce za ta gudanar da aikin shirye-shirye aikin haji bana sai ka ga cewa ita kanta za ta je a lokacin take neman ta san yaya za a yi ina ne za a bi yaya abun yake to kafin ka sani lokacin aikin haji yayi shi yasa a da sai ka ga ana barin mutane a ƙasa 10,000 ka ga da ana barin mutane a Saudi Arabia suna kwana bakwai a filin jirgin sama, ba wanda za a kama a ce lallai ga laifi ga yanda ya kamata da sauransu. To shi yasa tun da aka kafa wannan hukuma sai ta zama ita ce in charge, ita ce mai lura, tana shirye-shiryenta, tana tattaunawa da Saudi Arabia, tana kuma sanar da jama'a ga yanda abu zai gudana. Shi yasa aka samu ragowar irin matsalolin da ake samu a da.
To madalla Hajiya, waɗannan matsaloli da kika zayyana wadda da kafin wannan hukuma alhazai ko kwance maniyata suna fama da shi daga nan gida Najeriya har a kai ga ƙasa mai tsarki, yanzu kuma yaya tsarin yake daga zo wannan hukuma, an samu canji?
Yanzu ba haka nan bane, kowane Hajji yana zuwa da matsalarsa, amma mafi yawancin lokaci an riga an san shirye-shirye da plans ne kamata a yi a lokaci kaza da lokaci kaza domin jin daɗin alhaji. Wato shi da hukuma alhazai ta ƙasa a takaice, huruminta shine ta kula da jin daɗin alhazai tun daga gida Nigeria zuwa Saudi Arabia. Dukkanin hukumomin jihohin Nigeria suna ƙarƙashinta ne, ta tsawata musu, ta kuma yaba musu inda ya daidai don tafiya take
kyau. Wato Hajiya, banda hukumomin jihohi da kuma kokarin kanku ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan, wasu hukumomi ne kuma kan iya taimaka muku a aikinku a matsayinku na hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa? Akwai wasu hukumomi wadda kan iya sa muku hannu domin ayyukanku su tafi daidai ko babu?
Banda hukumomin jihohi, akwai irin su hukumomin filayen jiragen sama wanda da su hukumomin alhazai take aiki, akwai immigration, akwai custom, akwai hukumomin tsaro da dai sauransu, akwai hukumomin tsaro da dai sauransu, hukumomi da ake aiki tare domin a cimma nasara, akwai hukumomin lafiya da dai sauransu. Ina fatan wannan bayanin ta gamsar.
Sai kuma ansar tambaya kan kasar da tafi yawan musulmi a Turai. Idan mai tambayar Malam Ango malamin makaranta ya wuri da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai, ga ansar tambayar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya wato FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce:
To kafin amsa maka tambayar, yana da kyau ka san cewa akwai mutum sama da biliyan 8 a duniya a yau, sannan daga cikin waɗannan mutane mutum da suka kai wajen biliyan 2 musulmi ne waɗanda suke wawwatsi a cikin duniya. To sannan abinda zan maka bayani a nan shine, yana da muhimmanci ka san cewa duk wata kididdiga da aka yi ko ko alƙaluman da zan karanto maka yanzu bisa ga binciken da na gudanar.
Haka ne. To dakta, wannan wani irin alƙaluma ne haka waɗanda kisu kai jawabai akan su haka?
Alƙaluma ne waɗanda suna iya canzawa, saboda ka san akwai abubuwan da suka shafi ƙaura, akwai abubuwan da suka shafi rasuwa da kuma haihuwa, don haka alƙaluman suna kan canzawa ne. Amma abinda aka samu dai a yanzu sun nuna cewa ƙasar Rasha ita ce take kan gaba da yawan musulmi, ake ganin ya kai mutum miliyan 20 da ke zaune a wannan ƙasar, walau haifaffun ƙasar ne, walau waɗanda suke aiki ne a ƙasar waɗanda hukuma ta amince musu. To akwai mutum da ke gani sun kai miliyan 20 da suke musulmi a ƙasar Rasha. Sannan kuma watakila yana da muhimmancin gaske nuna maka, fahimtar da kai cewa fatun tsohuwar daular Soviet, ka san akwai al'ummu da wannan daular ta dan mamaye su ko ko suke cikin wannan daular Soviet din nan. Misali akwai waɗanda ake kira Crimea, waɗanda al'umma ne mafi yawan su musulmi ne, akwai kuma Checheniawa waɗanda su ma al'umma ne na musulmi, akwai Bashkir su ma al'umma ne na musulmi, akwai Tatars, duk waɗannan al'umma ne na musulmi waɗanda suke tsohuwar daula ta Soviet wanda kuma a yanzu suke cikin Rasha.
To dakta, sai kuma wace ƙasa kenan mun ji ka fara ba mu dai labarin wannan ƙasar, daga nan kuma sai wace ƙasa?
To ƙasa ta biyu wacce take biye da ƙasar Rasha a yawan al'umma musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Faransa, wacce alƙaluma suka nuna akwai yawan musulmi da suka kai mutum miliyan 6 ko makamancin haka, saboda da ka sai ta ma Faransa kasa ce wacce ta yi wa kasashen kudancin Afirka musamman ma kasashen Laraba kaman Algeria da Morocco da Tunisia ta musu mulkin mallaka sannan kuma akwai anan Afirka ta yamma ma akwai kasashe irin su Senegal Mali Burkina Faso da makamantansu waɗanda Faransa din ta yi wa mulkin mallaka waɗanda kuma mutanen waɗannan kasashen sun yi kaura zuwa kasar Faransa ko don aiki ko zama na dindindin sannan kuma hakan yayi tasiri wajen samun ƴan ƙasa waɗanda suka musulunta ko kuma aka haifa cikin musulunci a ƙasar Faransa
haka ne su wato su Faransa ma suna da yawan al'umma musulmai a wannan yanki nasu lalle kuwa to dakta diga nan kuma sai wace ƙasa mun dai ji ƙasashe guda biyu kuma mun ji su rukuni diga nan kuma sai wace ƙasa kenan
ƙasar da take biye da Faransa a yawan musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Jamus wanda ake ganin musulmi sun haura miliyan 4 zuwa miliyan 5 da suke ƙasar Jamus
to da kyau lalle har yanzu dai dakta ba ƙasar da ta kamo kafar kasar Rasha duba da cewa suna da al'umma musulmai da yawan su ya kai kimanin mutane miliyan 20 haka ne to wacce take biye da kasar Jamus kuma ba dakta
wacce take biye da kasar Jamus kuma ita ce Ingila wacce yawan musulmi ana ganin sun kai har miliyan 4 sai Italiya da take da musulmi tsakanin miliyan 2 zuwa miliyan 3 sai kasar Spain wacce take da yawan musulmi a wannan kasar da ake ganin sun kai kusan miliyan 2 sai Netherlands take da alƙaluma suka nuna tana da yawan musulmi da suka kai kaman miliyan 1.2
lalle kuwa su ma kasar Netherlands dakta ba a bar su a baya ba da nasu population din haka ne wanda take biye da kasar Netherlands kuma fa dakta wace ce
wacce take biye da Netherlands ita ce Sweden wacce ake ganin tana da musulmi da suka kai kididdigar su ta kai kaman mutum 900 sai Belgium da ake ganin musulmi ba su kasa mutum 800 ba na ƙarshe a jerin ƙasashe 10 da na kawo maka da yawan kididdigar musulmin da ke zaune a waɗannan ƙasashen ita ce ƙasar Switzerland wacce take da yawan musulmi da ake ganin sun kai mutum 400
amma da ladakta to dakta wani fata kake ji shiga dukkanin masu sauraron mu da kuma shi wanda ai kuma na wannan tambayar malam Ango malamin makaranta ya wuri
to da fata wannan amsa da na baka ta gamsar da kai
sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola da Hajiya Fatima Sanda Osara ta hukumar Alhazan Najeriya da shi kuma wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon goben idan Allah ya kai mu wassalam. Stop.